الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، كتاب حلية طالب العلم للتابين واللبر مالم بكر بن عبد الله ابو زيد وانه كماشين درسين تمانين دا بيار الدرسين دا يقبات من تتونا قمد مذاكرة العلم dalibi ya zama mai muzakara ta ilimi, wato wajen yin amfani da dalibai masu hazaka da basira su zo su yi muzakara ta ilimi da su, domin yana daga cikin wuraren da ake ganin muzakara ta dara ta wuce al-mutala'a. Mutala'a shine research, daga shiga daki kai research kai kadai gara ku yi muzakara ta ilimi a jeho wata matsala, wannan ya fada sai ga an samu fa'ida mai yawa. Sannan wannan yana wanke kwakwalwa, yana kuma karfafa ta. Sannan kuma lalle in za a yi muzakara al-lazumci al-insaf wal muladafa, tausasa kuma ai adalci. Sannan mutun ya nisanci zalunci da hayaniya da kuma tunziri a cikin yin muzakara. Sannan ya zama ɗalibin ilimi ya zamanto ala hadarin, wato bisa hattara da takatsantsan, domin in mutum ba karatun ne da shi ba, da awar ilimi ne babu ilimin, to takan yayi tsiraicin mutum a ganshi timbir a bangaren abin da ya shafi ilimi. Idan kuma mutum ya zamanto mai karancin ilimi ne, mai daskarariyar kwakwalwa, to wannan ba ma a san kai muzakara da shi. An gane ko? Domin wannan cutarwa ne, kuma wannan abin kyama ne. Ya zamanto abokin muzakara ka ba shi da basira, ba shi da ilimin, kuma kwakwalwarsa ma daskarariya ce. Shek Uthaymeen zai dan tattauna wannan gaba ta Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Qala Shek Ibn Uthaymeen rahmatullahi alai, yake cewa al-muzakaratu ma'an nafsi, wato mutum yayi muzakara shi da karan kansa, shine tajlisu ka zauna kai dalibin ilimi. Masalan misali, jilsatan zaman da kake wahadaka kai kadai, thumma tadlubu mas'alatan min al-masail, sai ka nemo wata mas'ala cikin mas'aloli, aw takunu mas'alatun marrat alayka, ko kuma dama akwai wata mas'ala da ta taba shige maka kake san yanzu kai muzakara akan ta, thumma ta'khudhu, sai ka dauko ta fi muhawalat tarjihin, wajen kokarin yin tarjihi. Mas'ala ce wadda malamai sun kawo sabani, amma kana so ka rinjayar ka samu tarjihi. Wa fi muhawa, thumma ta'khudhu fi muhawalat tarjihi ma qila fi hadhihi al-mas'ala ba'daha ala ba'din, sannan sai ka dauki ko wato kai kokarin daukar rinjayar da abinda malamai suka faɗa akan wannan mas'alar, ka hada sashin ta da sashi, sai ka yi tarjihi. Wa hadhihi sahalatun 'alal insan, irin wannan muzakarar tana da sauki ga mutum. Hiya aidan tusa'idu 'ala mas'alatil munazara, sannan in mutum ya goge akan irin wannan, ita ma tana taimakawa mutum a mas'ala ta munazara, wato mutum ya fito ya kalubalanci wani ra'ayi ko wata fahimta taka, ko kuma kai ka ce ka zo ya zo ku tattauna, saboda kana kalubalantar wata fahimta ta sa munazara kenan. To in mutum ya saba da muzakara irin waccan, takan taimaka masa wajen yin munazara. Al-munazaratu sabiqa, irin waccan munazara wadda ta gabata, wadda muka yi magana akan ta. Dan haka kaga al-muzakaratu ma'an nafs, mutum shi kadai ya dinga muzakara. Amma al-muzakaratu ma'al ghair, amma game da yin muzakara tare da wani dalibin ilimi dan uwanka, to wannan fahiya aidan wadihatun, wannan ita ma a sarari take. Yakhtaru al-insanu min ikhwanihi at-talaba, shine mutun ya zabi wani daga cikin yan uwansa daliban ilimi, man yakunu aunan lahu, wanda zai zama mai taimaka masa ala dalabil ilmi, akan neman ilimi, ta hanyar su zo su dinga muzakara tare. Mufidan lahu, yana mai fa'idanta da shi. Fa yajlisu ma'ahu, sai ya zo ya zauna tare da shi. Wayata dhakaru ma'ahu, yayi muzakara tare da shi. Ya qara'u alaihi, ya dinga karanta masa, inda gyara ya gyara masa. Masalan, ya dinga karanta masa ma hafizahu, abinda ya haddace, ko ma hafizahu kullu wahidin, abinda kowane ɗaya daga cikin su ya haddace ya dinga karantowa. Ya qara'u alal akhar, ya karantawa ɗayan qalilan kadan, aw yatadhakarani ko kuma su zo su muzakara su tattauna fi mas'alatin akan wata mas'ala minal masaili daga mas'aloli bil muraja'ati ta hanyar muraja'a cikin komawa ummahatul kutub ko cikin wasu littafai aw bil mufahamati ko kuma kokarin fahimtar da juna in kadara ala zalika in sun samu damar yin haka fa inna hadha mimma yunammi al-ilma wannan yana daga cikin abin da ke habaka ilimi wa yaziduhu kuma ya kara yawan ilimi lakin sai dai in za a irin wannan muzakara iyaka washagab ka kiyaye hayaniya ba a san harigido da hayaniya a wajen tattaunawa ta ilimi sannan wasalaf ka kiyaye as-salaf as-salaf ko ka ce girman kai ko cika baki ba a buƙatar sa a cikin muzakara as-salaf girman kai as-salaf wato babisin ba kaga kana da as-salaf wancan na as-salaf magabata to as-salaf bisad shine girman kai da cika baki li'anna hadha la yufidu wannan baya fa'idantarwa a cikin muzakara ta ilimi antal ana tuhaki fi maqamil ikna' kai fa yanzu anan kamar ana tuhaki kana kwaikwayo ko tuhaka ana koyi da kai fa fi maqamil ikna' kamar kana matsayin gamsar da dan uwan tattaunawa ka ne to haji to nan na ku irin nawa ne to haka nan kuma to haja to duk zai iya dauka antal an muka dauki wannan antal ana yanzu kai to haka ana koyi da kai ne fi maqamil ikna amma a wato antal an to haja fi maqamil ikna kamar naka ma zai fi kyau gaskiya wato domin kai yanzu to haji ko to haja in kace to haja ana yin jayayya da kai ta hujja ko to haji kana yin jayayya da abokin tattaunawa ka wajen kafa hujja fi maqamil ikna a matsayin kokarin gamsar da shi dalilai ko hujjojinka game da mas'alar da aka dauko ana tattaunawa amma au fi maqamit ta'dib ko kuma kai fa ka sani kana matsayin at-ta'dib ladabtarwa ko a ladabtar da kai ko ka ladabtar ma'ana at-ta'dib shine kana muqamin ilmantarwa ko a ilmantar da kai shine at-ta'dib anan fi maqamil ikna kana matsayin mai kokarin gamsarwa wa alam to ka sani annahu lan yaqtani'a kull mashtadda ghadabuka alayhi in kana matsayin mai kokarin gamsar da shi to ka sani ba zai gamsu ba duk sanda fushinka yayi tsanani a kansa ba zai gamsu ba bal rubbama idha shtadda ghadabuka alai bal ma zai iya zama idan fushinka yayi tsanani kana gaya masa maganganu na fushi to ishtadda ghadabuhu alayka shi ma zai tunzura fushinsa zai tsananta akanka summa da alhaqqu bainakuma sai a waye gari gaskiyar ta bata a tsakaninku a rasa waye akan gaskiya wannan shi sa a babun muzakara ta ilimi ba a san fushi an gane ko saboda in ka fusata kila shi ma wannan yasa ya harzuka ya fusata to in aka fusata ka fusata ya fusata ba wanda zai yarda da wani karshe sai gaskiya ta bata tsakaninku a rasa kai ne akan gaskiya ko shi ne akan gaskiya an gane ko lakin bil hudu sai dai in za a yi muzakara ana son a yi ta bil hudu da natsuwa ka kawo maganganunka ka yi shiru shi ma ya kawo ku yi tarjihi na'am laula masta minhu al-i'nata da za ka yi kokarin samun dama shine al-i'nat al-i'nat dama kenan da za ka samu fursa shine al-i'nat da za ka samu dama daga gare shi mithla misali anta kuna anta alamu minhu aisa a cikin tattaunawa kai kafi shi ilimi wa tafahamu min al-ilmi kuma kana fahimta daga ilimi ma la ya fahamuhu irin abin da shi baya fahimta walakin arabta anna hadha ar-rajul sai kuma kai ka fahimci ka gane cewa wannan mutumin yuridu la'anata yana son takurawa da matsa da tsanantawa ne kawai gashi ka fi shi fahimta ka fi shi sanin abin ka fi shi ilimi amma sai ka fahimci kawai shi so yake wahal da kai so yake takura ka fahina idin to a irin wannan yanayin
laka an tashtadda alaihi to kai ma tunda ka fi shi ka fahimci cewa borun kunya yake ne mai ka fi shi sanin abin ka fi shi fahimta sai ga ya fara tsaurarawa da tsananta kalmomi to ya halatta a irin wannan kai ma ka tsananta masa wa anta qula kace lan afhamaka ba zan fahimce ka ba li qauli llahi ta'ala lin nabi saboda fadin Allah ta'ala ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum fa in ja'uka in sun zo maka fahkum bainahum kai hukunci tsakanin su in kaga suna neman gaskiya suna neman hukuncin aw a'rid anhum ko kai watsi da su in ka fahimci ba gaskiya suke so ba kai watsi da su ka kabata kanka lokaci wala hada qala al mu'allif dan haka ne Malam Bakar bin Abdullah bin Abu Zaid yake cewa fa in kanad ma'aqasirin fil ilmi idan tattaunawa da zakai kai dalibin ilimi tare da wanda yake da kasashen ilimi qasir ilimin sa takaitacce ne badirin zihin kwakwalwarsa ba wadda take mai kaifi bace da kusasshiyar kwakwalwa gare shi sandararriya ce ta daskare fahiya da'un to wannan tattaunawa ta ku ba za ta haifar da dame ido ba cutar da kai zai bata ma lokaci ya bata ma rai wa munafaratun kuma a bar kyama ce irin wannan tattaunawa kakka tattauna da shi ina fata an gane sai mu tashi dalibul ilmi ya ishu bainal kitabi was sunnah wa ulumihi ma insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika